wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi yana nan a Sahih al-Bukhari mujalladi na 10 shafi na 222 Fathul Bari. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin, ka duba sharhin da Nawawi ya Muslim mujalladi na 14 shafi na 174 fi kitabis salami babis sihir. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi cewa sahara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun min bani Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam, wani mutum dan kabilar Banu Zuraik yawa annabi sihiri, sunan wannan mutumin Labid dan A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhilu ayakhilu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu, har sai da takeyo manzon Allah a lokacin yana dan samun kanshi kamar cikin rikicewa, ya rinka ganin kamar ya aikata abu alhalin bai aikata ba. Wannan kuma ko dugo bai shafi sakon annabci ko manzanci da Allah ya aiko shi da shi ba. Jama'a kun gane ku? Allah kyauta. Hatta idza kana zata yawmin, hasi da wataran au zata lalatun ko kuma cikin dare annabi na bacci mafarki, wa huwa indi, Aisha tace rana annabi na daki na ni, lakinnahu da'a wa da'a, sai dai ku sani fa annabi babu irin addu'ar da bi ba, yayi addu'a yayi addu'a kan Allah ya magance mai matsalar wannan sihirin. Amma sai lokacin da Allah ya so ne ya anshi addu'a, da haka da yawa suna zuwa ayi musu ruku'a, wai da an yi ruku'a yau shikenan sai su ce wai me yasa ba a samu lafiya ba, wawa mahaukaci dan me, idan aka je asibiti ana yin allura baka miƙewa ka fita a guje ka dawo da kafarka gida, kuma nawa aka kashe kudin gado kawai nawa ne, sai mutum ya je ayi mai ruku'a da anya an gama sai a ce to shikenan a ƙara dawowa gobe, jibi ma a dawo, gata ma a dawo, za a samu kamar sati ɗaya ana mai ko kwana 10 ko 20 ko wata ɗaya. A ce a to malam gashi yanda dai muka zo da shi kuma za a koma haka, sai a ce ku kai shi asibiti, can ne ake da anya allura ake tashi a dawo a guje. Jama'a kun gane ku? Allah kyauta. To ga annabi Aisha tace lakinnahu da'a wada'a, annabi babu irin addu'ar da bi ba, ya roki Allah ya roki Allah, amma wallahi sai da matsalar ta kwana 40 a jikin annabi. Kuma wannan ke nuna maka ba wanda ya isa ya ce za a yi sihiri, sihirin ba zai iya kama shi ba. To amma wannan sihirin dalilin shi ne dalilin sauka suratul Falaq da Nas. Da annabi na yin addu'o'i iri-iri, a ƙarshe Aisha ta ce tunda Allah ya saukar da Falaq da Nas, daga ranar ne annabi duk wata addu'a ya aje ta ma ta neman tsari, sai ya kama Falaq da Nas ya riki, ko ba haushi ya ce Falaq da Nas maganin ƴan tsurku. Jama'a kun gane ko? Allah kyauta. Annabi ya yi addu'a, don haka ka sani duk wata cuta da ta same ka abinda ake so ka matsa wurin roƙon Allah, kuma kai ta tayi, kar ka ce ai kai jiya yau ma kai yanzu kai kenan, kuma sai kai ta aikin ga ciwo kuma ga addu'a kuma kyarsa. Jama'a kun gane ku? Allah kyauta. Thumma qala, rannan sai annabi ya ce wa Aisha, ya Aishatu, Aisha ash'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fihi, wai ba ki ganin Allah ya mun fatawa abinda nake ta neman fatawarsa, watan Allah ya gaya mun abinda nake ta san in ji daga wurin shi, wannan matsalar wai meye dalilin ta? To yau dai Allah ya sanar da ni. Jama'a kun gane ko? Atani rajulani, hanyar da Allah ya biya nuna mun yanda matsalar ta same ni, shine wasu mala'iku ne guda biyu suka zo suka same ni da sura ta mutane. Faka ada ahaduhuma inda ra'asi, daya a cikin su a bacci, sai yazo ya tsuguna a daidai wurin kaina ina bacci. Wal akharu inda rijliya, dayan kuma yaje ya tsuguna a daidai wurin kafata kafafuna. Faqala ahaduhuma li sahibihi, sai kawai naji daya a ciki ya ce ma dan uwansa, ma waj'ur rajul, wai wannan me ke damun shi ne, me ke damun shi ne, ga ya kwance bai iya komai. Faqala, dayan sai ya ce matbubun, ai sihiri akai mai, an mai sihiri ne. Qala, sai dayan da ya tambaya sai ya ce ma dayan, man qabbahu, wane ne ya mai sihirin? Qala, sai shi dayan ya ce Labidu ibn al-A'sam, ai wannan bokan Labid dan A'sam shi ne wannan asirin. Qala, dayan sai ya ce shi annabi kawai sai ya ji ana ta magana, ga muta ga wasu da suran mutane tsuguna a daya wurin kai daya kafa, ya ji ana ta magana, waye mai sihirin? Sai ya ji an ce wani. Qala, dayan sai ya ce to fi ayi shay'in, da me ya hada ya sihirin? Faqala, sai ya ce ko fi mistin, watan ya samu ƙurya ne abin taje kai na annabi aka sata, wa mushaqa, da kuma gutsatsarin gashin kai da gashin geman annabi yana tajewa gashi na zuba, waɗanda ake so su sato gashin ai sihirin suka je suka kwaso suka kai mashi wannan bokan. Dama na ga mu, duk wanda ke sanye maka asiri kai tsaye shiga, wallahi tallahi shi ne ya samu jinin jikinka, ko ya samu kumba, ko gashin mara, ko na hammata, ko gashin kai, ko kuma ya samu wasu kaya waɗanda underwear ne naka, dan pants ɗinka ko gajeren wando, ko ya samu singiletin ka, ko ya samu rigar mamanki, ko ya samu safar kafarka, ko ya samu safin hannun mace. Billahi allazi la ilaha illa hu, waɗannan su ne ake hada sirri da su kai tsaye. Da zarar an kai maboka yana hada surkullan da zai, wallahi mai kayan duk inda yake kawo sai ji yamma kawai a jikin shi, tsigar jiki duk ta tashi, sai ya ji kawai wani abu na shiga jikin shi, to asirin ne. Jama'a kun gane ko? Allah kyauta. Wajub ko wajub fi tal'i nakhlatin zakari, sai kuma fure nahu da ita dan ita nahu da itan dabino, amma namiji ba macen dabino ba. Qala, sai dayan ya ce ma wanda ke fadin maganar, wa aina huwa, to da ya sihirin, yanzu sihirin a ina ya je ya aje shi? Qala, sai shi dayan ya ce fi bi'iri zarwan, wannan rijiya ta bayan gari, bi'iru zarwan, can ya je aka wurga abu kayan sihirin. Jama'a kun gane ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shine aka je aka dauko fa, annabi ya kwashi jama'a ya ce ku zo mu ji, aka je aka dauko, Allah ya saukar mai da falaki da nasi, yana karantawa yana karantawa, aka kalli dama allura ce guda bakwai, allura dan wani gunki kamar mutum kamar yan bebiyayi, sai ya samu allurai guda 11 kai ba bakwai ba, sai ya kalli daidai kamar nan wuya, sai ya soka kawai sai aga annabi haka, da ya soka sai aga kawai sai ya soka a daidai na, sai aga duk ya biya sassoka a jikin abin nan, amma yana tasiri a jikin manzon Allah, wannan kuma da izinin Allah ne. Wallahi tallahi jama'ar musulmi, da ya gama asirin nan a jikin wannan dan abin, yasa aka dauka da gashi da uriyar annabi aka je aka wurga a cikin wannan rijiyar, ana wurga ta ba wanda ya san me, amma kawai sai aka ga ruwan cikin ta ruwa ne kindum, amma ya kade ya zama kamar ruwan lalle tun daga lokacin kowa ya daina amfani da ruwan rijiyar, ta kade ta zama kamar jini. Allah ya kyauta. Wa alaikum salam. Eh, To kaga karkenta wani sihirin za su ji su. To a irin nan za ka tambaya ne kai da kake siyar da allura, malam me za ka yi da guda 100 kawai? Sai ya ce a ba ruwanka, sai a da ruwana tun da kayana ne. Koko ka zo wurina kana neman kaya a wurina amma ka ce ba ruwana? Ka ce da ruwana. Tsakaninka da Allah me za ka yi? Sai ya ce in ba za ka siyar ba ni in tafi. Ce eh to ina maka nasiha, in dai asiri ne za ku yi wani, ku ji tsoron Allah, kuma a ƙarshe ba za ku yi nasara ba, amma jika shi kenan, karbi da shi da halinsa. Allah kyauta. Fa'ataha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah ya kama hanya ya tafi wurin wannan rijiyar. Fi nasin min ashabihi, ya kwashi gayyar wasu mutane a sahabbansa, ku zo mu je ku raka ni, ba san inda za a ba. Suka ga manzon Allah ya je bakin wannan rijiya. Falamma jaa, sanda annabi ya je, aka ciro wannan abin a cikin rijiyar, aka lalata sihirin, aka cire gashin da wannan ƙuryar, aka yi ta mamaki, aka ciccire wannan allurai gaba ɗaya, aka ɓata duk abin, aka sa shi aka ƙona ko aka haƙa rami aka birni. Fakala da ya dawo sai ya ce, ya Aishatu, ka annama aha nuqa'atul hinna, ke kyace ruwan wannan rijiyar, wallahi kamar lalle ne aka kaɗe shi gaba ɗaya cikin rijiyar, ya zama jajazir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin, ke kyace kan hudar wannan ƴaƴan dan icen dabinan da aka hada da shi, ke kyace kamar kawunan shedanu ne yanda muka gansu. Qultu, Aisha tace, sai nace, ya rasulullah, ya manzan Allah, afalastakhrajtahu, qala, baka fito da labarin waye yayi ba dan aje a dau mataki a kansa? Sai annabi ya ce, kada afanillahu, a ni Allah ya bani lafiya. Fakaritu an uthira ala nasi fihi sharra, ni ban san kuma hada fitina tsakanin mutane, ni ba zan hada rikici tsakanin mutane ba. Fa amara biha, annabi ya bada umarni, fa dufinat, aka je waɗannan ƴan karikitan, aka je aka haƙa rami, aka je aka rufi. Shikenan, tunda Allah ya bashi lafiya. Kamar yadda muka ambata, al-Imam al-Bukhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisin. Jama'ar musulmi kun gane ko? Don haka wannan yana nuna gaskiya ne sihiri. Wa al-Imran, shafi na 25, dalili na bi a sunna. Wa al-Imran bin Husayn radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi yace, laysa minna man tatayyara aw tudayyira lahu, duk wanda ke canfi ko yake zuwa ana mai canfi, to wannan bai tare da mu, inji annabi. Aw takahana, ko yake yin bokanci, aw tukhina lahu, ko yake zuwa ai mai bokanci, wannan bai tare da mu, inji annabi. Aw sahara, ko yake yin sihiri, aw suhira lahu, ko yake zuwa ai masa sihiri, wannan bai tare da mu. Asarim ne, shafi na 25. Sai annabi ya ce, wa man ataka hinan, duk wanda ko yaje wurin boka, fasaddaqahu bima yaqulu, ya yadda da boka kan abinda bokan ke fadi, faqad kafara bima unzila ala muhammadin, wannan ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi muhammad. Wannan hadisi al-Imam al-Haythami ya fitar da shi a cikin majma'uz zawa'id din sa, mujalladi na 5 shafi na 20. Al-Imam al-Bazzar ya ruwaito shi, kuma mazajin isnadin sa mazajin Bukhari ne, sai dai banda Ishaq dan Rabi. Jama'ar musulmi kun gane, amma kuma shi thiqa ne, amintaccen mutum ne. Al-Imam al-Munziri cikin at-Targhib din sa, mujalladi na 4 shafi na 52, yace, isnaduhu jayyid, isnadun wannan hadisi isnadi ne managarci. Jama'ar musulmi kun gane ku, wannan ma yana nuna akwai masu yin sihiri, akwai waɗanda suke zuwa ana yi ma sihiri, akwai bokaye, akwai waɗanda suke zuwa ana yin musu aikin bokanci kenan. Ko jama'ar musulmi? To dalilin mu na 5 daga cikin dalilan da ke nuni akan watan samuwar sihiri gaskiya ne a cikin hadisan manzon Allah, shafi na 26 gaba farko ta shafin an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala annabi yace la yadkhulul jannata mudminu khamri dan giya bai shiga aljanna sai dai in ya tuba kafin ya mutu amma dan giya tashin farko shiga aljanna a tashin farko ta zai tafi sai ya gama zaman shi a can Allah ya ga dama da rahama sai fito da shi wala mu'minun bisihri haka duk wanda ya imani da sihiri an gane haka ta sa ya je koya ya rinka yin sihiri akan wasu to wannan shi ma baya shiga aljanna dan ya zama kafiri wala mu'minun bisihri wanda zai je ya je wurin boka ayi mai sihiri akan wani ya yadda ayi mai wani sihiri yayi imani ayi mai wani sihiri dan wata bukata ta shi ta biya wannan watan baya shiga aljanna wala qati'u rahim haka mai yanke zumunci wannan hadisi watan al-Imam al-Hafiz al-Mundhiri fi at-targhib shi ya ru'ako al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani a takhrijin da yema al-halal wal-haram lamba hadisi na 291 yace wannan hadisi yana da waɗanda ke ƙara mai sheda kamar hadisin Abu Sa'idin yana iya daga shi zuwa daraja Hassan in kana kallon shi a matsayin da'ifi jama'ar musulmi kun gano wannan ko Allah ya kyauta to tsakani da Allah akwai abin da ya kamata a ce mu dan karanta tunda dai samuwar sihiri gaskiya ne a cikin mutane saboda waɗannan dalilai cikin Qur'ani da Sunna amma zai zama mana dole mu dan fito da wasu abubuwa nake gani daga cikin nau'uka na sihiri da mutane ke yi ko da yake ina ganin bari in yi tsallake zuwa ga shafi fasali na 6 shafi na 55 cikin bayani akan wanda aka yi masihiri yanda ake bi wurin bata sihirin kun ga sihiri wurin bata shi watan ana iya bata sihiri ta hanyar zuwa aiwa mutum sihiri dan a bata sihiri to wannan baya halatta a musulunci ana kuma iya zuwa a bata sihiri ta hanyar yin ruqya da roƙon Allah wanda sunna ta zo da su da wasu ayoyi na alqur'ani fasali na 6 yace ibdalus sihir bata sihiri yanda ake bi a bata sihiri in an wa mutum dan tsakani da Allah ba zai kyautu a ce duk karatukan nan da muka yi ba mu dan tattauna wasu masail kan yanda ake bi dan bata sihiri ba mala yace saufa na takallam insha Allah ta'ala fi hadha al-fasl hawla anwa'i sihri min haythu ta'sirihi 'ala al-mas'uli yace nan gaba kadan in Allah ya so zabi magana akan a cikin wannan fasali kan abin da ya shafi watan nau'ukan sihiri ta abin da ya shafi tasirin su akan wanda aka yi masihirin wa ilaji kulli nau'in min al-qur'ani wa sunna da kuma yanda ake magance matsalar kowane irin sihiri kowane nau'i na sihiri da wata aya ta al-qur'ani ko su abubuwa da suka zo a sunna wal adiya ko su addu'o'i wal adhkar ko su zikirori wa uhibbu an unabbiha kuma zan so anan in fadakar ala annaka satajidu fi hadha al-fasl wa ghayrihi min al-fusul zaka samu a wannan fasali da ma wasu fasalla dake cikin wannan littafi allati ta'allaqu bil ilaji ashiya'an zaka sami wasu abubuwa waɗanda ke da alaka da yanda ake waɗanda suke da alaka da yanda ake maganin sihiri zaka samu abubuwa masu yawa lam tathbut bin nasi anin nabi sallallahu alaihi wasallam babu nasi qarara da ya tabbata daga annabi akan cewa a karanta wannan ayar aljani zai fita daga jikin wanda aka yi masihirin ba nasi qarar akan haka fi ilaji halatin khassa a cikin magance wasu halaye na kebe na wasu cututtuka da ake ma wasu sihiri da su walakinnaha sai dai waɗannan ayoyi tandariju tahta qawaida amma za su samu shiga ne a ƙarƙashin wata ka'ida ta gaba daya sabatat fil qur'ani wanda wannan ka'ida ta tabbata a qur'ani wa sunna kuma ta tabbata a sunna fa masalan satajidu ilajan bi ayatin min kitabillahi misali zaka sami yanda ake magance matsalar wani sihiri ko sheidanin aljani da ya shiga jikin wani zaka sami yanda ake magance wannan matsalar ta hanyar amfani da karanta wata aya a littafin Allah au ayatin min suwarin mutafarrika ko kuma wasu ayoyi da za a karanta a surori daban-daban fa kullu hadha mundarijun ta qawlihi ta'ala duk wannan zai shiga karkashin maganar da Allah ke cewa wa nunazzilu min alqur'ani mana saukarwa a cikin alqur'ani ma huwa shifa'un duk wata aya da kaji wani ya karanta dan ya magance matsalar wata cuta dake jikin wani idan ka ce ina dalilin annabi ya karanta wa mai cutar dan kankara wannan ayar ko ina dalili akan ka kawo aya da aka ce annabi ya karanta wannan aya da aljini ya shiga jikin mutum sai a ce to ka dai yadda da wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un e sai a ce to nan wannan aya ita ce dalili Allah ya ce a qur'ani muna saukar da abin da yake waraka ne wa rahmatul lil mu'minina jama'a kun gane ku rahama ga mu'mini fa min al ulama iman yaqul amma laman tafsiri akwai wanda ya fassara wannan aya da cewa al maqsuru bi shafa' abin nufi da waraka huna anan huwa shifa'ul ma'nawi shine shifa'u waraka ta ma'ana ay min ash-shakki zai magance matsalar shakka na imani washirki da shirka wal fiski da kaf da fasikanci wal fujuri da iskanci da mutum ke yi a doran kasa fajirci wa minhum man yaqulu amma akwai wanda ke fassara wannan aya da cewa bal al maqsudu ash-shifa'ul ma'nawi abin nufi shine waraka ta ma'ana wal hissiyu ma'an kudiba jama'ar muslimi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai malaman da yanzu idan karewa muslimi yayi saboda salahassu da kuma ganin gyaruwar zuciyarsu tsakanin su da ubangiji idan aka ce wani ya kare sai ya zo ya kalli kafar sai ya rinka karanta wani abu na alqur'ani hucin karatun na taba kaurin da ya kare ko kuma yana karatu yana tofa ma kaurin sai ku ga kaurin na haduwa da kanshi kuma na rantsi da alqur'ani ba sihiri bane dan qur'ani in ka yadda da maganar Allah wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un in dai ka yadda shifa'un ne to wannan cuta ce gashi ana karanta kuma ga lafiya na samuwa jama'a kun gane ku ko kaga mutun yana fama da dan kakkari sai wani ya zo ya rinka karanta alqur'ani hucin karatun na taba ciwon sai ji kamar ana zari mai wani abu a jikin yatsan kuma na rantsi da Allah ba sihiri bane salaha ce kawai gyaruwar zuciya ce sai karanta wani wata aya ta alqur'ani sai Allah ya bada lafiya jama'a kun gane ku to amma matsalar mutane a yau da imanin su da ubangiji yanzu kai idan danka koma takka tana ciwon kai idan ka zo zaka karanta kul huwallahu kai ba da yaqini irin na wancan kake yi ba jama'a kun gane inda matsalar take kai ba ka da yaqini ne game da Allah zai yi abinda kake so dan haka sai mutun ya rinka karanta ko ma tun farko zuciyar shi tana tunanin tunda an ce qur'ani shifa'un ne to bari mu gwada mu gani kaga mutun zai gwada Allah sai ya zo ya kama yana karanta kul huwallahu yana ajiya ya ga shuru kuma a ran shi baya jin komai a lokacin sai ya tunanin cewa alaƙar imanin shi da ubangiji ne ba ta da kyau jama'a kun gane ko Allah kyauta don haka wa samma dalilun akhar kai akwai ma wani dalilin daban awdah min hadha wanda ya fito da bayani warewa ke kan wannan abu da muke kokarin fadi cewa Qur'ani ana iya magani da shi kan kowace matsalar cuta wa aqrab kuma yafi kusa da akawa maka shi ma dan waccan ayar kana iya mata wani ta'awili bal huwa al-umdatu fi hadha al-bab wannan hadisin shine ma babban madogara a wannan babi ne magani da kowace aya ta cikin al-Qur'ani fa an Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yadda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala alaiha manzon Allah ya shigo wurin Aisha wa imra'atun tu'alijuha ako ta mace a dakin lokacin Aisha na mata magani watar iha Aisha na mata ruqya faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma Aisha alijiha bi kitabillahi ki mata maganin cutan ne amma ta hanyar karanta wani abu a littafin Allah wannan hadisi har Imamul Albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha lamba hadisi na 1931 falau am anta nazara fi hadha alhadith da zaka sa ido akan wannan hadisin da kyau lawajatta anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam amma da ka samu ai annabi yayi umumi a littafin Allah ki karanta mata wani abu ki mata magani da shi annabi ya faɗo ta aya guda daya a dai littafin Allah dauko wani abu ki mata magani da shi shikenan koko saboda haka masu yin ruqya duk wata aya da suke amfani da ita lokacin ruqya ya halatta dan annabi ya ce ma Aisha alijiha bi kitabillahi ke dai dauko wani abu a littafin Allah ki mata magani da shi jama'a kun gane ko kai wato shi yasa ɗan bid'a suna wahalar da malaman sunna wallahi sai malam ya ce walam yukhassis ayatin muayyana annabi bai kebo su ayoyi da za a ce ga su ba su kadai ne za a yi ruqya da su ko su kadai ne za a yi magani da su aw suwaran muhaddada ko a ce ya ware wasu surori da ya iyakance in banda su ka a karanta su annabi bai haka ba fata bayyana bidalika anan kenan sai ya bayyana annal qur'ana kullahu shifa'u duk wani abu da ke cikin ayoyin qur'ani ana iya magani ana iya amfani da shi wurin waraka ga wata cuta jama'a kun gane ko waraka ne wa min at-tajarib al-amaliya allati dhahara lana miraran daga cikin abubuwan da aka jarraba a aikace wanda suka bayyana a gare mu ba ɗaya ba ba biyu ba wata kararon kuma an ta maimaita su shine annal qur'ana laysa ilajan lisihri wal masi wal hasadi faqat shi qur'ani ba wai magani ne na sihiri ba ko kuma shigar aljani jikin mutum ko kuma hasada kawai a'a bal innahu ilaju shi qur'ani gaba ɗaya shi magani ne hatta lil amradil udawiyya aidan hadde ga cututtuka da ke samun gabobin dan adam karewa ne mutum ne sai wani malami mai tsoron Allah wanda yake da yaqini game da ubangiji sai ya zo ya rinka karanta qur'ani hucin karatun na taba inda aka kare ko yana karatu yana tufawa sai kaga wurin da aka kare din yana haduwa da haka qur'ani ba wai magani ne kawai na sihiri ba ba magani ne kawai na aljanu da ke jikin mutum ba ba magani ne na hasad da ke cikin zuciyar mutum ba kawai a'a wallahi har magani na ciwon gabubba yana yi jama'ar musulmi kun gane wallahi billahi ko sauro ya cije ka cikin dare ya sa maka malaria kana kai mai bugu baka same shi ba karanta wata aya ta alqur'ani ka tofa a wurin wallahi tallahi malaria ba za ta yi tasiri a jikinka ba ayar ta magance matsalar ta mamu matsalar mutane gwaje a ce bari a gwada Allah duk wanda ya ce zai gwada Allah shi ma Allah sai ya gwada shi kana kai duka baka buge sauran ba sai ka ce to bari ka gwada sai ya karanta qul huwallahu ka tufa gari na wayewa sai ka tashi da zazzabi. Ba dai ka gwada Allah bane, shi ma ya gwada ka ya gani. Qul huwallahu, zaka kafirce mata ne ko ya akai? Ai yaqini ake nema. Jama'ar musulmi kun gane ko? Allah ya kyauta. Fa idza qala qa'ilun la budda min dalilin khasin fi kitab fi ayatin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linarqi biha ahad al-mardha aw natawaqqafu hatta ya'tiyana nassun thabitun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam raqa bi hadhihi al-aya hadha al-mardha fa naqulu li ha'ula laqad wada'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qa'idatan 'amma li kulli ruqya faqad thabata fi sahihi muslim anna unasan qalu ya rasulallah inna kunna narqi fil jahiliyya faqala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka. Ana nuna lokaci ne yayi za mu tsaya anan, kamar yadda muka ambata jama'a, yau in Allah ya so za mu fara karatu da daddare, kuma wannan littafin mun hada kan shi za mu ci gaba da yi. Karfi 8 na dare in Allah ya so za mu fara, tara za a tashi tunda kaset ɗaya ake na awa ɗaya. An gane ku? Karfe 8, ko da yake yanzu ana isha ne galibi karfe 7 da kwata zuwa da rabi. To tayu za mu fara karatun ma 8 saura kwata, tara saura kwata, mu nan dai da mun yi isha za mu fara karatun. An gane ku? Kuma awa ɗaya za a yi. Tayu karfe 9 saura kwata ma a tashi, kuma wannan littafi za a ci gaba. Kar mutum bai zo ba ya ce ya aka yi haka, dama mun fada. An gane? Watan muna son mu gama shi sai mu amfani da damar tafiyan malam zuwa aikin haji din nan wurin karanta littafin Dhammul Mali wal Jahi na Ibn Rajab al-Hanbali. Insha Allah muna ganin za mu iya karance su da izinin Allah kafin malam ya dawo. Malam me magana ka? Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Eh bala, mutum ya karbo magani daga asibiti. An samu wasu ai cikin magabata in za su sha magani. An samu ku karanta kitabu tauhid. An samu a cikin magabata wanda duk wata cuta da ta same su, wallahi ba sa magani. Annabi ya bada labarin humul ladina la yastarquna wa humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatadayruna ko wa la yaktuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Cuta an ta same su sai su jira wanda ya jarrabe su da ita, in ya so ya dauke musu. Amma wannan martaba ce ta kululuwa a imani. Jama'a kun gane ku? Allah kyauta. Amma ku sani, idan imaninka bai kai wannan martaba ba, to kar kuma ka sa kanka ciki daga ƙarshe ka zo ka samu matsala kuma kana jin haushin Allah. Kai kana ganin cewa ai wannan martaba ta imani tun daga shi ba ka da lafiya.